This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wato yammacin ranar Laraba 7 ga watan Oktoba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Ibrahim, wasu ƴan kunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya kuma sun kashe mutane 15. Kungiyar likitocin nan da ke taimakawa mai dan karamin karfi da ake kira da Turanci Doctors Without Borders sun buƙaci a samar da wani committee mai zaman kansa da zai gudanar da binciken harin da aka yi a asibitin su. Babban hafsan sojan da ya jagoranci yunkurin juyin mulki a ƙasar Burkina Faso a cikin watan da ya gabata an gurfanar da shi gaban shari'a.
To, kanun labaran kenan. An kai wasu munanan har-harin kunar bakin wake a damaturin jihar Yobe, Najeriya da safiyar yau. Kasar Kamaru ta lashe takobin ganin bayan Boko Haram har sojojinta na rawar daji da cewa to an kuma kafa dokar hana yawo ba dare ba rana a masarautar Zin ta jihar Taraban Najeriya. Za ku ji don meye, za kuma a ji cewa yayin da ƙasar Ingila ta buƙaci a tasa mata ƙeyar tsohon gwamnan Bayelsa Diefry Alemisiya, gwamnatin Najeriya ta bayyana matsayinta kan kama tsohon ministan mai ta ƙasar. Sannan kamar kowace ranar Laraba, Ladan Ibrahim Ayawa na tafa da shirin himma ba ta garago. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai an fasha labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. Wasu yankunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya kuma sun kashe mutane 15. Hukumar ba da agajin gaggawa na kasar ta ce bom din ya tashi ne a garin Damaturu da ke cikin jihar Yobe. Shaidun gani da ido suka ce bom na farko da aka tayar da sanyin safe yau an tada shi ne a wani masallaci da yake cike da mutanen da suka zo sallah. Sai kuma guda ya tashi ne a wurin wani wuri da ake ginin sabbin gidaje. Ko baya ga wanda suka mutu, hawa kuma wasu da yawa sun jikata kuma suna asibiti a halin yanzu. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan, amma dai sanin kowa ne kungiyar Boko Haram sun daɗe a wannan yankin ƙasar. Domin koko a ranar Lahadi sai da kungiyar ta ɗauki alhakin kai hari a birnin Abuja fadar gwamnatin ƙasar. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Kungiyar likitocin nan da ke taimaka ma mai ƙaramin ƙarfi da ake kira da Turanci Doctors Without Borders ta buƙaci a samar da wani kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da bincike na sadidan a ƙarƙashin yarjejeniyar nan ta taron Geneva wanda zai dubi harin nan da sojojin Amurka suka kai Afghanistan wanda ya shafi asibitinta da ke Kunduz. Shugabar kungiyar Juan Liu ta ce ba ta tsammani za a iya yin biris da wannan harin wanda ya shafi mutanen da ke aiki a asibitin haɗi da marasa lafiya. Shugabar kungiyar likitocin ta ce wannan lamarin ya wuce batun kuskure domin ya yi kusa da aikin ganganci. Ita dai Juan tana magana ne yau ɗin nan ga manema labarai. Waɗannan kalaman na Juan sun zo ne kwana ɗaya bayan da Janar John Campbell, shugaban NATO na ɓangaren sojojin Amurka da ke Afghanistan, yake faɗa wa kwamitin Majalisar Dokokin Amurka cewa ba shakka sojojin Amurka ne suka yi kuskuren lalata wani ɓangare na asibitin sa'ilin da suka kai hari a yankin da wannan asibitin yake. Mutane 22 ne dai suka mutu sakamakon wannan harin da sojoji suka kai da ya shafi asibitin. Juan ta ce akwai buƙatar a samar da kwamiti mai cikakken ƴanci domin binciken wannan lamarin. Ta ce ƙungiyarsu ba za ta dogara da binciken da Amurka da Afghanistan da NATO za su yi ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban hafsan sojan da ya jagoranci yunkurin juyin mulki a kasar Burkina Faso a cikin watan da ya gabata an gurfanar da shi gaban shari'a. Shi da wani babban jami'in gwamnatin kasar da ya nuna goyon bayansa a wannan yunkurin. General Gibbard Diendaro da Jibrin Basole tsohon ministan harkokin waje yanzu haka sun gurfana gaban kotu jiya Talata domin kai wannan harin da aka yi. General Diendaro dai ya rike ikon kasar har na tsawon sati guda kafin daga bisani ya sha matsin lamba daga sojojin kasar da ma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka wato ECOWAS. Diendaro dai ya miƙa kansa ne a satin da ta gabata bayan da aka cimma matsaya shi da jami'an gwamnatin kasar a babban birnin kasar wato Ouagadougou. A lokacin wannan juyin mulkin da bai nasara ba, General Diendaro ya auka wa taron majalisar koli na kasar ne inda ya kame shugaban riko na kasar Michael Kafando shi da wasu manya-manyan jami'ar gwamnatin kasar. Daya daga cikin abin da ya tunzura Diendaro da sauran wanda suka mara masa baya shine wato ba bari wasu sun shiga takarar zaben da za a yi a cikin wannan watar ba.
Kasar Russia ta sake kai hari a kasar Syria wadda yaki ya daidaita. Ta faɗa yau Laraba cewa ta yi amfani da jiragen yaƙi na ruwa guda biyu ne a tekun Caspian domin ƙaddamar da hari na musamman a wannan ƙasar. Ministan tsaro na ƙasar ta Rasha Sergei Shoigu ya faɗa wa shugaba Vladimir Putin cewa jirgin yaƙi ya cilla rokoki da misalin ƙarfe 11 ga ƙungiyar ISIS kuma ya yi masu kaca-kaca ba tare da ya shafi farar hula koda guda ba. Shegu ya ce sakamakon wannan harin ya tabbatar da cewa wannan roka yana da fa'ida kwarai da gaske domin ko yana kaiwa nisan kilomita 1,500 cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Rasha dai tana kai wannan harin ne ta ruwa a ƙasar ta Syria bayan da ta daddale tsakaninta da Amurka da Turkiya cewa za su aiki da haɗin gwiwa a wannan wurin. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji, wasu ƴan kunar bakin wake sun kai wasu hare-hare da safiyar yau a garin Damaturu inda suka kashe mutane 16. Ga wakilin Ashirar Maiduguri Haruna Dauda da cigaban labaran.
Wannan tashin bom din da ya auku ne yau da safe lokacin da jama'a suka fara fitowa wajen hada-hada wanda ake kyautar da san cewa wasu ƴan gunnar bakin wake ne suka kai waɗannan hare-hare da ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane. Wannan tashin bom din da ya zo ne lokacin da rundunar sojan ke fidda wasu sanarwa na cewa ta gano da kuma lalata wasu masana'antun kirabuwa bomai a jihar Borno wanda mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan kasar Kano Sani Usman Kuka shi kai aikiwa manema labarai. Alhaji Musa Idiji Dawa shine babban sakatare a makumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe wanda kuma ya tabbatar mini da akwai lamarin da kuma mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon tashin waɗannan bama-bamai kamar haka.
Daga karfe 5 aka ji kararraki kamar kashi guda 4 haka. Akwai ni wajen zan mutane ake a cikin Buhari Housing Estate, so abin akwai gurare 2 da ya tashi. Daya ya tashi ya kashe mutane 3 da mamba da su 4, daya kuma ya tashi ya kashe shi bomba din da kusan daya. Kuma can sama da Works Metro Housing Estate, shi ma ne akwai irin da bukkocin Fulani mutane 10 sun mutu.
Babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe Alhaji Musa Idi Jidawa kenan ke bayani game da tashin buwabumai da ya auku yau da safe a garin Yobe wanda ya sanadar mutuwar mutane 16 da kuma raunin ta wasu guda 10 wanda ya ce yanzu hakan suna karɓar magunguna a asibitoci. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, to kamar yadda aka ji, kasar Ingila ta buƙaci Najeriya ta tasa mata ƙiyar tsohon gwamnan jihar Bayelsa Defri Alemusiya wanda ya tsere daga fuskantar tuhuma a kasar. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da labarin.
Shugaban kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa domin ba da shawara wajen magance matsalar cin hanci da rashawa a kasar, Professor Isa Sage ya ce tun ba yau ba akwai yarjejeniya da ke tsakanin kasashen renon Ingila na Commonwealth na miƙa duk wani da ake nema a wata ƙasa na ƙungiyar domin fuskantar shari'a a wata ƙasa.
Process of extradition will start because
yace da zarar an samu bukata na mika wani ko wata babban lauyan gwamnati zai gabatar da wannan bukata ga wata babbar kotu domin tabbatar da cewa laifin da ake neman wanda ake zargin da aikatawa ya fada a hurumin laifukan da aka amince a mika mai laifi ga kasar da ta buƙaci hakan. Bukatar neman mika Defri Alemusiya ne da ke zama tsohon gwamnan jihar Bayelsa kuma na hannun damar tsohon gaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya zo ne a lailai lokacin da wata tsohuwar minista a ma'aikatan man fetur a zamanin gwamnatin Jonathan da Zaine Alison Maduke ke fuskantar bincike a kasar Ingila bisa zargin halatta kudaden haramun.
To kan wannan batu na kama tsohuwar ministar mai kamar yadda Babangida Jibrin ya faɗa, har ila yau dai Professor Idrisa Sagi ya yi jawabai ga manema labarai amma wannan karan a Abuja. Hassan Mai na kaina gare ka.
So we knew that at the end of the day, it will come to this, that she will have to answer for her actions.
Jagoran kwamitin shugaban kasa kan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya kenan, Professor Idrisa Sage ke tsokaci dangane da shari'ar cin hanci da rashawa da tsohuwar ministan man fetur din Najeriya Mrs. Diazani Alisa Maduke ke fuskanta a kasar Burtaniya. Yace tuni dai dama sun sani cewar a ƙarshe wannan mata dole wata ran za ta yi bayanin abin da ta aikata, kuma yanzu haka abin da ke faruwa kenan. To ranka dai Professor, a matsayinka na ƙwararren masanin shari'a kuma jagoran kwamitin shugaban kasa kan yaki da cin hanci da rashawa, yaya kake ji ne?
Whatever we recommend will be taken seriously, and that there is no person who is above the law, there is no sacred cow.
Ai duk irin shawarorin da muka bar za a yi amfani da su, babu wani da yafi karfin doka, babu kuma wani shafaffe da mai. In kana wadaƙare dukiyar al'umma tamkar dan fashi da makami, to zaka gane kuranka. Wannan tuhuma da ake wa tsohuwar minista albarkatun fetur din mu zai karfa mana gwiwa. Za mu dau lokacin mu mu yi aiki wurjanjan don muna da yakinin a ƙarshe za a yi aiki da abubuwan da muka gabatar. Don haka muna da ƙwarin gwiwa. Masu sharhi a Najeriya na kokawa bisa yadda kotunan Najeriya ke gaza hukunta masu laifi. A alal misali, gwamna James Ibori kotunan ƙasar nan kaf sun wanke shi daga aikata duk wani abin da ba daidai ba, amma cikin kiftawa da bismillah aka cafke shi tare da tuhuma da ma samun sadda laifi har ma da yanke mai hukunci a Burtaniya. Da da ita ma da Zaine Alison Maduke lokacin da 'yan majalisar tarayyar Najeriya ke kokarin kaddamar da bincike a kanta, inda wata kotun tarayya ta dakatar da kaddamar da wannan bincike. To mai farfesa Idrisa Sage zai ce akan tsarin shari'ar Najeriya ne.
It casts a shadow on Nigerian legal system. It is a sad reflection.
Wannan na kare alkadarin tsarin shari'ar Najeriya ne. Wannan abin bakin ciki ne akan wannan tsari. Tsarin shari'ar mu wani irin tsari ne mai fama da targade har ma da karaya. Tsari ne mai fama da rashin lafiya na tsawon lokaci da ake mai karin jini amma ya ki warkewa. Tsari ne daga mayar manya-manyan lauyoyi da wasu tsirarun rubabbun alkalai suka rugurguza shi.
But that system is not being resuscitated.
Amma yanzu an farfado da tsarin. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, sai kuma kasar Kamaru wadda ta tashi haikan wajen yaki da Boko Haram har ta tura wasu ƙarin jirage zuwa arewa mai nisa a baya-bayan nan. Garba Awwal, gare ka.
Kasar Kamaru tana fuskantar hare-hare na 'yan ta'addan na Boko Haram musamman ma ta ɓangaren jihar arewa mai nisa. Birnin Marwa, Kwalfata da garin Mura su ne suke cikin tsaka mai wuya domin suna kan iyakan kasashen da suke amfani da tafkin Chadi, kuma sun yi iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya. Wannan ma shi ne ya sa yanzu haka shugaban ƙasar na jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya ɗauki tsauraran matakai na yaƙan 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Ya ce
Boko Haram, c'est soi-disant djihadiste, ont lancé contre la région de l'extrême nord de notre pays des opérations de plus grande envergure. Cela ne pouvait pas être toleré.
Bai zai yadda da waɗansu ƙungiya na ‘yan ta’adda ba, waɗanda su zo su ɓata masa ƙasa, kuma yana ƙoƙari na ganin cewa ƙasarsa da ƙasashe makwabta za su zamanto tsintsiya maɗaurin kiɗaya domin cin maburi na kakkaɓen ƙungiyanta Boko Haram. Yanzu dai dakarun ƙasashen tafkin Chadi suna gumurzu a fagen daga da ‘yan ta’addan kamar haka. Wannan shine karan bindigoge da atilare-atilare a fagen yakin kana yanzu dai ana ganin za a ci galaban abokan gaban. Kasar Kamaru ta tura manyan jiragen yaki na sama domin yi wa abokan gaban gudan wuta da mahangosu a duk anda suka boye. Zaratan sojojin dai sun ce yanzu ne ‘yan Boko Haram din za su zama tarihi domin ba sani ba sabo dakarun tsaron na kasar jamhuriyar Kamaru ke rera waƙoƙi kamar haka. Na ganin cewa sun gama da ‘yan ƙungiyar nan ta Boko Haram. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Garbati daga Kamaru kuma bari mu koma Najeriya inda aka kafa dokar ta ɓaci a masarautar Zin ta jihar Taraba inda ake rigima kan masarauta. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Gwamnatin jihar Taraba da ita ce ta ɗau wannan mataki ne biyo bayan kazancewar lamura a garin Nazin, lamarin da ya kai ana kone-kone da kuma ɓarnata dukiya, yayin da wasu gungun mutane suka fatattaki tawagar wazirin masarautar da tun farko gwamnatin jihar ta nada domin riƙon ƙwarya kafin nada sabon sarki. Gwamnan jihar Taraba Acted Dario Dickson Isiaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaɗa labarai Mr. Silvanus Giwa ya gargadi jama'a masarautar ne da cewa gwamnati ba za ta lamuncewa duk wani da aka kama ya da hannu a wannan yamutsi ba, inda kuma ya buƙaci al'umman masarautar da su baiwa wanda aka baiwa riƙon ƙwarin haɗin kai.
Idan wasu suna so su take laws into their hands, dole a yi haka don a yi controlling komen da zai kawo tashin hankali. Ainihin dalilin kenan, a hakuri za a yi za a sasanta gwamnati ta san matakin da ta ɗauka. Amma yanzu a bi kaida na abin da yake faruwa. An ce kara fita gara zanna wuri ɗaya don wanda ya kamata su yi mitin a kan kome da kome za su yi fidda magana da za a yi. Amma abu a zai mutanen zai al'umma mutanen zai ba wasu goyon baya don a fidda kanmu daga kan matsalar nan. Don ainihin tun da shi ɗan gari ne kuma yana da mukami a fadan sarkin zai kuma dattijo ne dole a zama da mutane a sasanta don a san abin da zai kawo zaman lafiya.
To kowane hali ake ciki yanzu a garin Nazin ganin cewa an kafa dokar hana fita na ba dare ba rana ga dai ta bakin wasu mazauna garin.
To yau kuma an ce an kafa 24 hours shine muke kuma suna nan a wajen suka kwana akan hanya har yanzu haka suna nan. Yanzu muna roƙon gwamnatin tarayya ta taimaka mana don na Taraba kam sun ki su ba ma police ko sojoji dama su yi komai. Suna tsaye ne kawai suna kallon mutane wai cewa suke wa mutane wai ai rawa suke yi wai ba su taɓa mutane, wallahi sun rusa gidajen mutane sun daddaki mutane yanzu mutane ne dewa suna kwanciya a
cikin nan da yadda dai aka sa shi dai an nuna mana 24 hour ne zuwa 48 hour. A yanzu dai gani muna jin tashin bindigogi da kuma a tiyagas nan cikin gari.
Tun bayan rasuwar fantizan mai martaba Alhaji Abbas Ibrahim Sambo a turmutsin aikin hajin bana wanda make cikin jerin manyan sarakunan jihar masu daraja ta ɗaya ne aka takai ruwa rana game da kowa zai gaji sarki, wanda kawo yanzu ma fiye da mutum biyar ne suka nuna sha'awar su, lamarin da ya kai aka yi kawanya ga fadar sarkin aka ma fidda matan marigayi sarkin da ya rasu da ƙarfin tuwo. To ko me ake jike a yanzu? Alhaji Suleiman Tijjani shine masakataren masarautar.
Ba shiga mai ba fita ko a wasu kafin kuma yaran nin har yanzu suna taurarawa suna taurin kai ko da yake naji yanzu an fara buga musu tiyaga suna gudu abun da alamun kan zai fara sauki.
To in takarar sarautar irin sun kai biyar?
Sun kai biyar, akwai Muhammad Tumba, akwai Abubakar Bamburanko, akwai Suleiman Sambo, akwai Tairu Bello Komburanko, an ce mini akwai wani daya application amma ni application ni har yanzu bai shiga nuna ba sunan shi Abdul Bello Komburanko
to ku ne shugabannin su ne kira ku al'umma ne na akwanta da hankalin
to mu muna kira ga al'umma da ba a neman shugabanci da tashin hankali to don haka muna kira wayannan su kwantar da hankalin su fita jin mutane da suke musu zuge-zuge suke tura su
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari in koma gefe guda Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar mana da shiri na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Idan ne masu saurari na biye da mu a cikin satin da ta gabata muna hira ne da wani dan jihar Kwara Najeriya Mr. Adewale Adeoyi. Ko Mr. Adewale na cikin bamu amsan tambayar da muka yi masa ne na cewa me yasa yake son ya koma gida Najeriya? Alhali duk abin da yake so ya saye yana iya saye ko kuma duk abin da yake so ya samu anan zai iya samu. Ga bayanin da yake muna.
We take mortgage here forever. We don't own anything here. I pay car note, I pay mortgage, all these things are not mine. You know, I can call it my house, my car. Actually, they're not mine. You buy a car, you stay 6 years to pay for the car.
Duk da yake kana sayan komai kake so a nan, amma fa bashi. To ina abin bashi ya zama naka? Mota bashi, gida bashi, komai bashi. To abin bashi ai ba naka bane. Sabanin abin da ke faruwa a gida. Idan zaka sayi mota da kudinka zaka saya ba bashi ba. Idan gida ne da kudinka zaka gina. Amma a nan bashi, 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 ina amfanin bashi.
Mr. Wale. Kana son ka ce kana da na sani ne na zuwan ka nan Amurka?
I won't lie to you. I am lamenting it only that I just have to thank God for keeping me alive. That's just it. But
gaskiya ba zan muka ƙarya ba. Ina da na sani sai dai kawai ina godewa Allah da yasa har yanzu ina da cikakken koshin lafiya kuma ina ci ina sha ba tare da matsala ba. Amma idan ka cire wannan ba komai a nan Amurka. Shi yasa na faɗa wa ƴan uwa na cewa kar wanda ya saki cewa zai zo nan kuma su yarda da shawara ta su zauna gida abin su su da kasashen turai sai dai su zo mana yawo su koma
kenan idan ka samu dama za ka koma gida Najeriya ka ci gaba da wata rayuwa
Allah I'm working towards that I'm working towards that as soon as possible I'm going back home home is home east or west home is the best
insha Allah ina kokarin yin hakan kwarai da gaske to wai ma dan Allah me yasa ba za mu tsaya mu gina namu kasar ba kamar yadda suka gina nasu
Da ƙarshe Mr. Adewale idan ta kai ne ba wani dan Najeriya zai zo na Amurka neman abin zaman gari kake nufi
No. If you have any business being here do it and go back home America is good but these people they built their own countries too let us build ours too we can do it Nigerians are hard working people we are knowledgeable people
mu ƴan Najeriya mutane ne masu basira da ƙwazo idan mun jingina ɗabi'ar cin hanci da rashawa muka rungumi da'a babu abin da ba za mu iya ba Najeriya Allah ya albarkace mu da abubuwa da dama don haka za mu iya ciyar da ƙasar gaba shugabanci na gari ne kawai muke bukata
Musa Dawali na da iyali ne
Yes I'm married with two boys
Kwarai ina da aure da yara biyu
da iyalin Musa Dawali zai koma gida Najeriya
It's not going to be easy for me to just take away my family from here and say take them back home because I grew up in that system they are growing up in this system here I thank God that they listen to me. I've been able to tell them every society have their norms and values, you know. It's not that everything that is here in America is good or that everything here is bad or that everything in Nigeria is good or everything in Nigeria is bad. You take the good ones and leave the bad ones.
Ba zai mani sauki in ce na kwashi iyali na na koma gida da su ba. Na tashi cikin wancan tsarin su kuma suna girma ne cikin wannan tsarin. Abun farin ciki shine nayi sa'a suna saurare na. Kullun nakan fada musu cewa kowace al'umma da irin nata tsarin rayuwa. Nayi kokarin ganar da su cewa ba komai ne da kenan Amurka ke da kyau ba, kuma ba komai ne da kenan Amurka ke mara kyau ba. Kullun nakan fada musu su dauki dabi'ar da ke da kyau su yi watsi da marar kyau. Don haka batun kwasar su zuwa Najeriya bai mata su ba, domin suna da zabi. Idan sun ga cewa za su biyo ne daidai idan kuma sun gwammace ma zama nan to duk daya wai matacce ya karye amma ni dai kulba jima kulba dade ina kan hanya ta zuwa gida Najeriya kuma in Allah ya yarda ba da dadewa ba
To ma saurare a madadin waɗanda aka ji muryoyin su musamman abokin aiki na Ibrahim Ka Almasi Garba da bakon namu a Adewale Ajewuyi da injiniyan da ya sa mana shirin a faifai wato Carl Getacho naku Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
Riga da busa she ta kare ga inji fulani riga babu busa she riga babu busa she dajin Allah lale nare na ke ba Muhammadu inni shi ta kasawa.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum murya Amurka. Muna jajantawa dakarun sojan Najeriya dake birnin Bauchi kan kama wani sojan gona mai makamin Brigadier General dake taimakawa ƴan Boko Haram. Sako daga Ali Usman Takalafiya birnin Kebbi. Sai kuma sakon shugaban matasan Dambam wato Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi wanda yake salamu alaikum bayan Hausa. Dan Allah ku isar min da jajina ga daukacin al'umar jihar Yobe bisa harin da mayakan Boko Haram suka kai jihar. Allah ya kare aukuwar na gaba amin. Muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon harin tagwayen bamabamai da aka kawo mana a nan garin Damaturu. Muna fatan Allah ya kiyaye na gaba. Sako daga Sanusi London Boy Damaturu. Allah ya ƙara taimakon sojojin Najeriya a yankurin da suke yi na murƙushe ƴan ta'addan Boko Haram a yankunan mu tare da ƙoƙarin dawo da dawwamaman zaman lafiya. Sako daga Aliyu Ibrahim Sharif. Sai kuma sakon Alhaji Garba Gwando Aliyu wanda yace ina kira ga hukumomin ƙasar Burkina Faso da su yankewa madugun juyin mulki da bai nasara ba hukunci daidai da laifin da ya aikata a ƙasar. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau ina so in yi kira ga shugaba Buhari da jami'an tsaron ƙasar mu na Najeriya akan su hukunta duk wani dan Boko Haram da aka kama ko kuma mika kansa ga hukuma sakamakon illar da suke yi wa ƙasar mu. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma sakon Idris M Idris da Maturu da Garba Sabiola Gashiwa jihar Yobe wanda yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Don Allah ku bamu dama mu kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggauta kai kayan abinci ga waɗanda aka ceto a yankunan su a hannun ƴan Boko Haram domin kuwa suna cikin wani mawuyacin hali. Da ƙarshe sai sakon Isuhun Dela Faki wanda yace haba ƴan Boko Haram wai ku lallai dole sai kun kashe jama'a ne sannan za ku ji daɗi. Wannan rashin imanin naku yayi yawa. Allah dai yi mana maganin ku amin.
Daga sheka yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Wasu yankunan bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya kuma sun kashe mutane 15. Hukumar ba da agajin gaggawa na kasar ta ce bomb din ya tashi ne a garin Damaturu dake cikin jihar Yobe. Shedon ganda ido suka ce bomb din na farko da aka tayara da sanyan safiyan yau an tada shi ne a wani masallaci da ke cike da mutane da suka zo sallah. Sai kuma guda ya tashi ne a wani wurin da ake gini sabbin gidaje. Yanzu haka kungiyar likitocin nan da ke taimakawa mai dan karamin karfi da ake kira da Turanci Doctors Without Borders sun buƙaci a samar da wani committee mai zaman kansa da zai gudanar da bincike na sadidan a karkashin jarjejeniyar nan na taron Geneva wanda zai duba irin harin da sojojin Amurka suka yi a Afghanistan wanda ya shafi asibitin su dake Kunduz. Shugaban kungiyar Joan Liu ta ce ba ta tsammani za a iya yin bris da wannan harin wanda ya kashe mutane da ke aiki a wannan asibitin haɗi da marasa lafiya. Shugaban likitocin ta ce wannan lamari ya wuce batun kuskure domin yana kusa da aikin ganganci. Kungiyar tarayyar Turai ta fara wani aiki na musamman a yankin tekun Mediterranean domin datse masu kokarin shiga yankin ba bisa ka'ida ba. Shirin mai suna da Turanci Operation Sophia ya fara aiki ne yau din nan kuma zai rika binciken duk wani jirgi ne da bai da shi ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa da Julie Lethes Grisham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya Maram McLean, ni Ibrahim Ka Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.